Affirm
that
I will be faithful.
I will be faithful.
And bear true allegiance.
And bear true allegiance.
To the Federal Republic of Nigeria.
Mafiyan shugabanni ba su da mafadi. Ma'ana ba wanda ya sai ce su yi ko su bari sai abin da ransu yake so.
Mutanen Dale sun yi iya kokarin su akan mai girma gwamna, amma ana nema a kagabo musu wani abu. Za mu je gidan mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ba mu yarda da wannan cushe da za a mana daga Dale ba.
Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku a cikin shirin hangen Dale na wannan lokaci. Mai sauraro, assalamu alaikum. Ahmad Rabiu Jain ke farin cikin ganawa da fuskokin juna ta cikin shirin siyasa hangen Dale, wanda masu magana kan ce ba shiga birni ba, shirin da kan yi duba kan al'amuran da suka shafi siyasar kasar nan, jihohi har ma da kananan hukumomi. A bangare guda kuma shirin kan baiwa 'yan siyasar damar tofa albarkatun bakunan su la'akari da sashi nan na 39 na kundin tsarin mulkin kasa. Jam'iyyar APC mai mulkin kasar nan za a iya cewa ita ce jam'iyyar da tafi kowace jam'iyya fama da rikicin cikin gida nan da can, wanda a 'ya'yan jam'iyyar ma akan samu hakan. Idan mai sauraro bai manta ba, a baya-bayan nan tsohon shugaban jam'iyyar John Odige Oyegun ya soki tsarin gudanarwar shugabancin jam'iyyar na yanzu karkashin Adams Oshemale, wanda kuma har wani kware-kwaryen kwamiti jam'iyyar ta kafa domin lalubo bakin zaren yadda jam'iyyar take samun wannan tasgaro. Ko a bangaren zaurukan majalisun kasar nan ma a baya mun ji yadda jam'iyyar ta yi kememe ta ki cewa komai dangane da tsarin shugabancin mataimakin shugaban majalisar dattijai, wanda a yanzu za a iya cewa kwamitin gudanarwar jam'iyyar APC ya bara, yayin da ya amince da takarar sanata mai wakiltar Delta ta tsakiya, wato sanata Obie Omo Agege, kan tsarin shugabancin mataimakin shugaban majalisar dattijai. Jam'iyyar ta kuma amince da takarar Muhammad Idris Wase da ya tsaya takarar mataimakin shugaban majalisar wakilai, yayin da jam'iyyar ta APC ta umarci 'ya'yanta da su goya musu baya. Wannan na kunshe ne cikin sanarwar da sakataren yada labarai na jam'iyyar Malam Larre Isa Onulu ya fitar cewa jam'iyyar ta yanke shawarar ne bayan taron gaggawa na kwanaki biyu, wanda kuma aka yi a tsakankanin ranar Asabar da kuma ranar Lahadi 8 da 9 ga wannan watan da muke ciki. Haka zalika gwamnonin jam'iyyar APC sun amince da sanata Ahmad Lawan da Femi Bajabiya Mila da su tsaya takarar shugabancin majalisar dokoki ta ƙasa a zauren majalisar ta 9. Ko a nan Kano ma dai an rantsar da shugabannin da za su jagoranci majalisar dokokin ta 9, inda kuma tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Kano Abdulaziz Garba Gafasa ya sake komawa a karo na biyu a matsayin sabon shugaban majalisar dokokin ta jihar Kano. An dai haifi Abdulaziz Garba Gafasa a karamar hukumar Ajingi a shekarar 1962, ya kuma halarci makarantar firamaren Toranke a shekarar 1967 zuwa 1976. Ya yi sakandaransa a makarantar sakandaren Birnin Kudu a shekarar 1976 zuwa 1981. Yanzu kuma yana da matakin karatu na PGD akan harkar kasuwanci a kwalejin fasaha ta Kaduna. An zaɓi Honorable Gafasa a tutar jam'iyyar AMPP har sau biyu daga shekarar 2003 zuwa shekarar 2011. Ya kuma zama shugaban majalisar dokoki a karon farko a shekarar 2007 zuwa 2011. Gafasa, wanda shine dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Ajingi, ya zama sabon shugaban majalisar ne ba tare da wata hamayya ba. Tun farko dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dale daga jam'iyyar PDP Lawan Husaini ne ya gabatar da kudirin bukatar hakan, yayin da dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Doguwa Salisu Ibrahim Muhammad ya goyi bayansa. Tuni dai a kawun majalisar dokokin ta Kano Abdullahi Alfa ya rantsar da sabon shugaban.
Affirm that I will be faithful. And bear true allegiance. To the Federal Republic of Nigeria.
And that.
I will preserve.
Protect.
And defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God. Oath of office.
I, Abdulaziz Garba Gafasa,
Do solemnly.
Affirm.
That I will be faithful. And bear true allegiance. To the Federal Republic of Nigeria. that as speaker,
that as speaker of
the Kano State House of Assembly,
of the Kano State House of Assembly,
I will perform my functions,
I will perform my functions
honestly,
honestly,
to the best of my ability,
to the best of my ability,
faithfully,
faithfully,
and in accordance,
and in accordance
with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and the law,
and the law,
and the rules of Kano State House of Assembly,
the rules of Kano State House of Assembly,
and always,
and always,
in the interest of sovereignty,
in the interest of the sovereignty,
integrity,
integrity,
solidarity,
solidarity,
well-being,
well-being,
and prosperity of the Federal Republic of Nigeria,
and prosperity of the Federal Republic of Nigeria,
that I will strive,
that I will strive
to preserve,
to preserve
the fundamental objectives,
the fundamental objectives,
and directive principles,
and directive principles
of state policy,
of state policy,
contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
that I will preserve,
that I will preserve,
protect,
protect,
and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and that I will abide,
and that I will abide
by the code of conduct,
by the code of conduct,
contained in the fifth schedule,
contained in the fifth schedule
of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
so help me God,
so help me God.
Abdulaziz Garba Gafasa kenan sabon shugaban majalisar dokokin jihar Kano da ya karbi rantsuwa a yau. Haka zalika Hamisu Ibrahim Cidari ya karbi nasa rantsuwar a matsayin sabon mataimakin shugaban majalisar.
I Hamisu Ibrahim do solemnly affirm that I will be faithful, that I will be faithful and bear true allegiance, and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, the Federal Republic of Nigeria, that as Deputy Speaker, that as Deputy Speaker of the Kano State House Assembly, of the Kano State House of Assembly, I will perform my functions, I will perform my functions
honestly,
honestly,
to the best of my ability,
to the best of my ability,
faithfully,
faithfully,
and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and the law,
and the law,
and the rules of Kano State House Assembly,
and the rules of the Kano State House of Assembly,
and always,
and always,
in the interest of the sovereignty,
in the interest of sovereignty,
integrity,
integrity,
solidarity,
solidarity,
well-being,
well-being,
and prosperity,
and prosperity
of the Federal Republic of Nigeria,
of the Federal Republic of Nigeria,
and that I will strive,
and that I will strive
to preserve,
preserve
the fundamental objectives,
the fundamental objectives,
and directive principles of state policy,
and directive principles of state policy,
contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
that I will preserve,
that I will preserve,
protect,
protect,
and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and that I will abide,
and that I will abide
by the code of conduct,
by the code of conduct,
contained in the fifth schedule,
contained in the fifth schedule
of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria.
So help me God, so help me God.
Bayan rantsar da shugabannin majalisar dokokin ne kuma aka ci gaba da rantsar da ragowar wakilan kananan hukumomin jihar nan, in banda dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Bunkure Muhammadu Ubagurjiya, wanda aka gaza rantsar da shi sakamakon rashin tantance adadin abin da ya mallaka.
Ai Sunusu Usman Ali Ibrahim Isa Abubakar Ubagalima Lord Shehu
Mazal Dada
Lord
Murtala Musa Kore
Salisu Ibrahim Muhammad
Sala Ahmed Mark
Tukur Muhammad
Do solemnly
affirm
that I will be faithful
and bear true allegiance
to the Federal Republic of Nigeria,
that I will preserve,
protect,
protect,
and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria. So help me God,
so help me God.
Ask for membership.
All
I Lawan Hussaini do solemnly affirm that I will be peaceful, and bear true allegiance to the Federal Republic of Nigeria, that as a member,
of Kano State House Assembly,
I will perform my functions,
honestly,
to the best of my ability,
faithfully,
and in accordance,
With
the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
the Constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and the law,
and and the rules of Kano State Council Assembly,
and the rules of Kano State Council Assembly,
and always,
and always,
in the interest of sovereignty,
integrity,
solidarity, well-being, and prosperity of the Federal Republic of Nigeria,
that I will strive
to preserve the fundamental objectives, and
directive principles
of state policy, contained in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria.
That I will preserve, protect,
and defend the Constitution of the Federal Republic of Nigeria.
And that I will abide
by the code of conduct
contained in the fifth schedule
of the Constitution of the Federal Republic of Nigeria.
So help me God.
Yanzu haka majalisar dokokin ta jihar Kano na da wakilai guda 40 a zauren, inda wakilai 27 suka fito daga tutar jam'iyyar APC, yayin da ragowar 13 ke zaune a cikin jam'iyyar adawa ta PDP. Yanzu abin jira a gani dai shine yadda kamun ludayin sabuwar gwamnati za ta kasance, domin kuwa a halin yanzu za a iya cewa an kammala dukkan wasu shikashikan kafuwar gwamnati, illa kawai yi wa al'umma aiki kamar yadda al'ummar suke tsammani lokacin da suke layin zaɓe. Wanda kuma muka jiyo Hajiya Halima Tsanyawa ta jam'iyyar APC daga karamar hukumar Nasarawa, wadda ta shigo tana yabawa gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
Ina miƙa godiya ta musamman da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, da shi da mataimakinsa hafizin mataimakin gwamna Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Ina musu murnar rantsuwa da aka gabatar da kuma murnar barka da sallah. Sannan kuma ina so mai girma Dr. Umar Ganduje kada ya manta ya tuna da Alhaji Bashir Wada mai sabuwar singa, sakamakon gudunmawa da ya bashi tafiyar harkar zaben da aka yi na 2019, saboda bawan Allah nan mutum ne na gari mai taimakon al'umma. Ko ni sheda ce akan motocin da ya ba mai girma mataimakin gwamna motoci na gudunmawar kantandinsa, sannan kuma ya yi banoni sama da guda 100. Alhaji Bashir mai singa mutumin arziki ne, kuma mai kawaici ne, kuma ba wai don ya turo ni bane ba, don mun ga ya kamata a karama hukumar Nasarawa kamar yadda yake taimakon al'umma marayu, yana taimakon marayu, yana taimakon kungiyoyi. Ko Zainawa Itmutala Zainawa ita tambaya, shi sheda ne, shi kanshi mai girma mataimakin gwamna sheda ne a karamar hukumar Nasarawa, domin idan ana samun su irin su Alhaji Bashir Wada mai sabuwar singa a harkar tafiyar siyasa a tafiyar gwamnati, in ana samun su to ba za a ƙara samun wannan matsalar da ta kawo inconclusive ba. Kuma hukumar Nasarawa ce, domin na san duk abin da mai sabuwar singa yake yi. Kaga dai bana gani amma kunnuwa na da ina tattabawa, kuma din na tattaba a matsayin da idanuwa na baya gani, na san waye Alhaji Bashir Wada mai sabuwar singa, mai girma gwamnan jihar Kano. Ina fatan zaka bashi dama, ka bashi kujerar da ta kai ko ta kwamishina a bangaren kasuwanci, ko kuma ka bashi wani, ko ka bashi advisor, ko kuma a dubi wani mukamin da zaka bashi wanda ba iya karamar hukumar Nasarawa ma, al'ummar jihar Kano gaba daya.
Hajiya Halima Tsanyawa kenan daga karamar hukumar Nasarawa a nan Kano. To wannan kenan. A mafi yawan lokuta masu rike da madafun iko kan kasance masu ra'ayin kansu ta yadda ba kasafai suke karɓar shawarwarin al'ummar da suka zaɓe su ba. Wannan dai tabin gishiri ne cikin wata tattaunawa da muka yi da shehin malamin nan Malam Ibrahim Khalil, inda ya ce babu abin da gwamnati ya kamata ta fara yi da zarar an rantsar da ita face lalubo matsalolin al'umma ta kuma fara magance su.
Mafi yawan shugabanni ba su da mafaɗi, ma'ana ba wanda ya sai ce su yi ko su bari, sai abin da ransu yake so.
Kaga an ce su yi sun yi, to wata bukata su ce suka hannu. Duk da cewa shi kansa mutum ce aka ce in zai wa shugaba bayani ya masa magana ta tashin murya, kamar da Allah ya gaya mana kan Fir'aun da Annabi Musa, fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha, to ka gaya musu magana mai taushi. To babban matsalar shi ne cewa kamar yadda Plato ya faɗa cewa shugabanci yana gurɓata mutane, kuma gaskiya ne, kamar yadda Ibn Qayyim ya faɗa, mutum yana da wata mummuna aqida ko ɗabi'a bai sani ba, ya samu shugabanci sai ta fito. Shawarar da za a ba wa shugabanci muhimmin shawarar su shine bai wuce abu uku ba. Na farko, su yi cikakken bincike kan muhimman bukatun da suka dami al'umma, to su yi aiki akan bukatun al'umma ba akan san ransu da burgewarsu, domin su masu mulki so suke kawai su yi abin da za su burge har
har ma sun bata tunanin mutane shi yanzu mutun su yake ga fitila su yake ga titi saboda me saboda kauyencin tunani da yake da shi yaje ko Saudi Arabia ko yaje Ingila ko yaje Faransa ko yaje daka wannan amma kokulonsa bata ganin cewa shin matata ko dana ko naje asibiti ya yake shin me yasa in zan yi ina neman likita ko magani sai na tafi wata kasa a kasa ta ba zan iya samun gamsuwa ba baya wannan tunanin saboda me saboda an juyar da tunaninsa cewar kawai shi yaga titi me kai ba amma titi ba ai ba amma kaza ba kaga an bata tunaninsa daga shawara ta farko shine shugabanni su yi cikakken bincike za yan jarida su je su binciko musu hakikanin bukatun al'umma abinda al'umma suke cikin kishirwarsu yake damun su ai musu maganin wannan cikin wannan hada da waɗannan abubuwa guda uku waɗanda constitution na Najeriya yace su ne muhimman abin da za a ba muhimmanci tsaro abinci lafiya bayan su sannan ayi magana kan samun da mutane muhalli da kuma abin da ya shafi ilimi da hanyoyi to waɗannan abubuwa guda shida da constitution ya faɗa a ba su muhimmanci amma muhimmin abu shine gwamnatoci su zama suna da kyakkyawan sauraron damuwar al'umma su yi bincike kan hakikanin abin da yafi damun al'umma na gaskiya ba na wauta na rashin lissafi dan yanzu mutane da kai magana an ba mu da hanya an ba mu da titi wannan tunani ne na kauyencin tunani
Sheikh Malami Ibrahim Khalil kenan masani a bangaren siyasa islamiyya idan mai sauraro bai manta ba a shirye-shiryenmu da suka gabata mun fara tabin alli da malamin nan na sashin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero da ke nan Kano Dr. Maisara Nuhu Wali dangane da yadda siyasa ta shigo nan jihar Kano
dole mu dauki mu duba fuskar mu me kuma waiwaye a dan tafiya in mun yi wannan mun ga me muke ci sai mu dauki danyen kara kuma sai mu dake jikin mu dan mu gyara kusan duk abin da ka dauka duk wani bangare da ka dauka yanzu domin ba za ka yi magana Kano ba dole ka yi magana Najeriya gaba dan Kano a cikin Najeriya take abin da zai shafi Najeriya ya shafi Kano ba ka iya ware Kano ita kadai kai magana akan ta abubuwan da ake a Najeriya gaba ki dai ne su ma ake yin sakam in aka yi waiwaye a dan tafiya sai a duba a gacin abin da muke yi ko yayi daidai mu kanmu mu yi kanmu tambaya ko ba kanmu amsa ai kowa ya san gaskiya baka ji abin da wakin da yake fara ba dan koyo kowa gyara ya sani kowa ya bata ya sani tunda mutum shi baya san ai masa banna to dan me zai so ya wani banna mutum baya san a cutar da shi to dan me zai cutar da bayan Allah ya wasa mutum baya so ai masa ba daidai ba dan me shi zai wani ba daidai ba kuma duk tare aka halice su tare kuma suke rayuwa tare suke aure guda kuma bukatar da kowa yake da ita kowa yake da ita kamar inda naga maka da su in dai bukata ce ta jinsiya ta jikin mutum kowa bukatar sa to a ce wasu sun daka wawa sun kwashi duk abin da ake samu da yanzu na rantsa maka da Allah da dukiyar Najeriya da ake samu tun daga mulkin kai ko kuma lokacin da aka samu fetur zuwa yanzu da ana amfani da dukiyar ta yadda ya kamata ba za mu samu mabarata ba za mu sami yara kanana a ce wata jihar 60% na jihar yaran ba sa karatu ba sai an yi karatun ba za a zo magana kuma mutum ya zama ya san ciwon kansa ya san kuma zai taimaki kanshi kuma ya taimaki iyayen shi ya taimaki kuma kasar sa to duk bai samu ba kana tsammani shi ba zai ja haushin al'umma ba to haka wannan abin yake zagayawa kamar cycle shi yasa kake ganin abubuwan idan ba sai aka duba tsakani da Allah aka gyara ba kuma kowa yana cikin wannan matsalar kowa kuma ya san yadda za a gyara wannan matsalar amma da mutum ya ga gyara ya biyo ta kansa sai ya tsalle dub ya koma can ya ci shi bai da ba sai kuma ya yaki tafiyar to shine babban illa saboda babu kishi rashin kishi na al'umma da mu abin da samu ke cewa al'umma saboda mu musulmai ba karazu ba muke ba al'umma ce mu komai namu yana cikin addinin musulunci Allah ya tsara ga yanda ya kamata mu yi kaza mu a cikin addinin musulunci ba abin da babu sai dai mu ga dama yi so zuwan turawa da abin bai gurbatar mana da tafiyar musulunci ba sai dai in mun ga dama mun sako daga kan layi zamu yi yanda muka radiya turawa mu ci gaba akan haka amma basa doran mu kuma akidojin mu na addinin musulunci ta amruna bil ma'ruf wa nahy anil munkar shine ma amfanin gwamnati wato mun billah sannan kuma ai mulki irin na adala idulu huwa qalbi litaqwa sannan kuma ai siyasa ba ta cin mutunci ba ba ta batanci ba ba ta bata mutun da tadiya ba da katankatana ai siyasa irin wacce addinin musulunci yake so mu a matsayin mu na masu bin addinin musulunci a ce muna kamantawa
Dr. Maisara Nuhu Wali kenan mai fashin baki akan harkokin siyasar kasar nan tun bayan karbar rantsuwa da gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi a karo na biyu ƴaƴan jam'iyyar APC mai mulki ke ta faman kokarin baiwa gwamnatin shawarwari ta yadda za ta tafi kar da salon mulkin ta a karo na biyu musamman idan ta sutale wasu jami'an ta da wasu daga cikin ƴaƴan jam'iyyar ke ganin sun kawo wa gwamnatin tasgaro a zangon farko wannan dai kadan ne daga cikin kalaman Dallami baban komanda da ya shigo yana mai kira ga lamba daya da ya tabbata ya saka alkhairi da alkhairi ga ƴaƴan jam'iyyar musamman ma waɗanda suka taimaka wa gwamnatin ta sake kai bantanta a zango na biyu
ni har abada abin da nace kuma abin da muke roƙon mai girma gwamna duk wanda ya taimake shi to mai girma gwamna ya taimake shi wannan sunna ce ba don wani abu ba sai dan duk wanda iji ya kamata a bashi ganima amma wanda aka ci yaki da shi ba don wani abu ba sai dan yanzu karamin hukumar nan ta dala babu gaira babu dalili an zo kai Alhaji Nasiru ka zo ka dauko danka ka kawo shi ka rubuta shi a cikin takarda ta list din mutum goma to ni ba ban ga dalilin yanzu kaga duk mutumin da aka waye gari bai da mahaifi adala ko bai da kumbar susa adala shikenan mukami na dala local gamman ya masa nisa domin babu wanda zai kawo shi dab da inda zai zama yanzu idan da an ce yau da gaske ake yi an taimaki dala an taimaki yan dala an ce wannan bawan Allah da aka dauko dan gidan Nasir Aliyu ai masa mukami MD ne na jigawa na Nepa shin idan muka duba MD na jigawa kaga shin akwai PA nasa wanda yake dan dala local gamman ne ko akwai mutum mai masa shara wanda dan dala local gamman ne ko municipal alamar cewar in ya samu wani abu nasa za su samu kaga duk ba daya
amma misali baban komanda baka ganin dama al'adar siyasa ce kowa ya samu ne
wace al'ada to kaga bai zama mu ba al'ada muke magana muna magana da zahirin abin da za a cimki al'umma ina rawana da wata al'ada ai al'ada wata aba ce da addini ma ba wai lalle ne kace to al'adar siyasa shine wanda ita miki al'umma a cimki shi kaga
zaben shi ma wata kila shi ma an taimaka ne
gwamna bai ci karamar hukumar dala batun farko mun hada dan majalisar jaha sannan an hada zaben gwamna to shikenan an samu kuskunda a zababbukan gaba daya da aka yi a cikin jihar Kano hadda dala to inconclusive an zo an dawo inconclusive abinda nake so in aika ma maganar shine inconclusive ko wace irin dama an bawo Ali Nasir Ali Kokobi da shi kansa dan nasa kenan da ake tunanin zai yi mai mukami an kawo dalar amsa shine ba kawo dalar local gamman ba kuma ni da an yi wani abu a cikin dalar local gamman inda ake cewa dalar local gamman ga titi nan da ita ko daga kwanar dala in mike zuwa gidan Malam Aminu Kano ka dubi lallacewar hanyar nan nan ci asalin dalar an yi ta amsa shine Nasir Ali Kokobi taimaki mutane an yi ba dan sa bai kawo gudunmawa an yi ba titi da ito daga gidan boss in mike gidan Mariya ikona gidan Nasir Ali Nasir Ali ko ya sa an yi ko dan sa ya sa an yi amsar ba su sa an yi ba titi da ya dauko daga titin koki in mike gashi nan alalaci shin an yi wannan ya ilahi yau ka tafi girman ka ya kai kuma ka kawo danka ya mulki mutane sai an yi magana sai mutum ya ce wai a wai ni ko dan santsi ne ni ko dan tabo mutanen dala sun yi iya kokarin su akan mai girma gwamna amma ana neman a kawo musu wani abu zamu je gidan mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ban yarda da wannan cushe da za a yi mana daga dala ba
amma misali me zai hana ku zauna da shi Nasir Ali Kokobi misali kafin
mu ne fa tun a farko muka yi yara wa kuke so a ce Nasir Ali Kokobi shi Allah ya zaba ya bashi fara takarda mu kuma sai a ba mu baka takarda a hannun mu wannan ba za mu yarda da wannan ba jabbal kalam kawai yaro ba zai shiga harka
Lallami baban komanda kenan na jam'iyyar APC a nan Kano Tattalin arzikin kasa dai shike tabbatarwa da kasa ta aiwatar da ayyukan bunƙasa rayuwar al'ummar kasar da zarar tattalin arzikin kasar yayi kasa babu wanda al'amarin zai fi shafa face talakan dake zuwa layin jefa ƙuri'a Comrade Abdulsalam Muhammad Kani mai fashin baki ne kan abinda ya shafi tattalin arzikin kasa wanda yace baya ga al'amuran da kan sanya bunƙasar tattalin arzikin kasar akwai kuma tabbatar da daidaituwar farashi wanda yace wajibi ne gwamnati ta tabbatar da tsayayyen farashi a bankuna
in har kana son a hawa farashi a kasuwa ya sauka matuka ko ya koma kaso tara ko kasa da haka wajibi ne shi babban banki na kasa su zauna su fito da dabaru da zai zamanto cewa wannan kuɗi ko mu ce wannan kuɗin da za a dora musu na kuɗin ruwa in za su ci bashi ai kokari ya koma abin da ake cewa single digit in ka je America Ingila China da makamantansu dukkanin mai masana'anta in ka je cin bashi to kuɗin ruwan da za a dora maka digit guda ɗaya
kaso da
kaso 5 kaso 6 kaso wannan amma waga an ce kaso 14 to wannan yana ɗaya daga abin da yasa farashin kayayyaki a kasuwa yayi tsada matuka idan ka dauki kuma abin da ake cewa zuba hannun jari shine a turanci muke ce mai foreign direct investment zuba hannun jari a Najeriya wannan magana gaskiya malam Muzamli in ka kalla mun faɗi cewa zuba hannun jari yana da alaka da matsala ta abin da ya shafi tsaro to idan ka kalla a sanda shugaban kasa ya karbi Najeriya zuba hannun jari koma baya aka sanda ya kalba amma daga somawarsa zuwa yanzu zuba hannun jari a Najeriya an samu ci gaba duk da yanzu kuma an fara samun koma baya saboda tsaron da aka fara samu yanzu kuma yana ci gaba da tabarbarewa domin zuba hannun jari a Najeriya ya karu da kimanin kaso 56.7 daga zuwan ita wannan gwamnati amma yanzu kuma ya fara
ungure ta koma gidanki na zamani
so in ka kalla in mun kamanta su da waɗanda suka gabace su zamu ce wannan gwamnatin tafiyin abun a yaba mata abu da ya shafi zuba hannun jari duk da kuma yanzu dalilin da yasa hannun jarin ya numfasa ana nema a koma gidan jiya tsaron da aka samu shi yasa aka fara tsallakowa abinda ake ce an yi restoring confidence
an dawo da yaqini a gurin mutane
kwarin gwiwa na ku shigo mun yi gyare-gyare a zo a wannan rashawa da cin hanci da abubuwa masu kama da haka to yanzu ana nema a koma gidan jiya idan ka dauki abinda ya shafi noma ka san wannan fanni ne
mai zaman kansa
yawa to idan idan ka dauki noma Malam Muzamil ka kamanta shi da sanda ita wannan gwamnatin ta karba sanda Buhari ya karba a shekara ta 2015 zaka ga noma ka sanda yake samu bai kai kaso daya ba dugo tara aka rika bashi
a kasafin kudi a baya
eh a baya amma nan gwamnatin daga zuwan ta tayi kokari an bashi kaso daya da dugo bakwai aka tawo daya da dugo hudu yanzu da muke magana da kai akalla ya samu kaso uku da dugo biyar kaga anan idan ka kamanta wannan gwamnatin da waɗanda suka gabace ta sai ka ce wannan gwamnatin ta fi wa noma hidima akan wacce gwamnatin
Comrade Abdulsalam Muhammad Kane kenan mai fashin baki kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin kasa wanda kuma da shine shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin Muzammil Ibrahim ya kasa da ke jagorantar sashin siyasa na wannan gida sai kuma abokan aiki Abdulkadir Yusuf Garzo da kuma Khadija Rabiu Indabawa Ahmad Rabiu Jayin da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum